swell. Riding on the waves, you are going like hell. The slopes are steep and full of caves. The ocean is deep with fantastic waves. The dolphins play in the foam of the bay. Sand and fish to surf and wanna do it all day. When you live in the Fajon, you'll never get bored. It is quite a swim before there is a reward. You'll find out once you jump on your board. Riding on the waves like the edge of a sword. Where the rocks are sharp and the seagulls fly. Santa Cruz to surf and where the river's so high. Santa Cruz to surf and
wanna do it all day.
Santa Cruz to surf and
where the dolphins play.
Santa Cruz to surf and
where the wheels are blowing.
Santa Cruz to surf and
where the sky is glowing.
Santa Cruz to surf and
where the cargoes fly.
Santa Cruz to surf and where the waves are so high. When you live in the Fajon, you'll never get bored. It is quite a swim before there is a reward. You'll find out once you jump on your board. Riding on the waves like the edge of a sword. Where the rocks are sharp and the seagulls climb. Santa Cruz to surf and where the waves are so high. Santa Cruz to surf and
wanna do it all day.
Santa Cruz to surf and
where the dolphins play.
Santa Cruz to surf and
where the wheels are blowing.
Santa Cruz to surf and
where the sky is glowing.
Santa Cruz to surf and where the gargoyles cry. Santa Cruz to surf and where the waves are so high.
Da 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 da